Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leka ne kasar Niger, inda masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya suke daukar matakai don yaki da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. Farar masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani, a wasu lokutan ma takan kai ga rasa rai, kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A kokarin da ake yi don yaki da wannan cuta a kasar ta Niger, ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ware wasu kudade don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin kasar da aka samu bullar wannan cutar, kamar Maradi da Agadez. Domin jin karin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maradi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi, wato Dr. Lawali Ibrahim, ga kuma yadda tasu ta kasance.
Ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara, mece ce ita a gurguje?
Ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo, to kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki wani kalar sauro ne ke haddasa ta. Idan mutum ya kamu da wannan farar masassara, to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana, ko mutum zai shi koma da zahin jiki kenan, ina nihin masassara mai tsanani. Bayan haka kuma za ku ganin idanunsu sun yi masara, bayan ido sun yi masara, kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet, kuma sannan za ku ganin mutum yana zub da jini ta bakin shi har zuwa dubura shi. Kuka ga kenan in aka dubi a tsaya ma kusa wannan alamomi, farar masassara ciwo ne gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai.
Wannan farar masassara kun ce kawai akwai wani nau'in sauro ne wanda yake cizawa, baitin macen sauro da ke cizawa, ana yin zazzabin cizon sauro, ne bambancin su?
Ka san shi kalar sauro kawai da ka san kalar kihi ne, in ka zo za ka iske kaloli da yawa, to shi ma yana da kalolin shi da yawa. Bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan farar masassara kala ce ta daban, kuma yawanci za ka iske cewa kala ce wadda ta yi tsanani kawai inda ke da tankunci. Haka na ita ce da sauransu da komi da komi. Don kawai da muka ɗauki na wannan jihar Maradi, sai ka ga da aka samu kalar sai aka same ta a jihar Ince Gunduma Gazawa. Kuma a Gazawa kin sai ya kasance wani ɓangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi, Gwarabuja ake ce mishi. Idan ka je can za ka ganin wuri ne bakin gwargwado mai itace da sauransu da komi da komi, to wannan kalar sauran ana samun shi cikin irin wannan gwargwado. Kalar sauran kuma yana nan yana yawo cikin mahaifacin mane kawai ake samun shi. Don kenan sauro ake ce mishi, amma kalar daban wata bambanta da waga kala wadda ke cizon mutane tana samun su masassarar cizon sauro.
Wannan farar masassara za a iya cewa ta ɓulla a ƙasar Nijar, ina ne ta ɓulla a wani yanki, kuma wace irin illa ta fara yi?
Yau, ko da mun kusanta cewa bakin gwargwado farar masassara tana cikin jama'a kuma tana yin ɓanna ƙwarai, amma sai kasance daga shekara ta 2021 zuwa 2023 sai aka samu mutane wanda suka kamu da wannan farar masassara. Kawai yanzu muka ɗauki jihar Dogon Dutse a cikin kunce garin Dogon Dutse, Gunduma Dogon Dutse da yadda a cikin jihar Dutso, Gunduma ke ta a jihar Tawa, sannan a Ciro Zerin a jihar Agara, sannan nan Gazawa a jihar Maradi. Bakin gwargwado inda aka samu wannan mutane wanda suka kamu da wannan ciwo na farar masassara, gwamnati da masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓe na shaushawa saboda a kare mutane. Tunda an ga cewa babu laki nan, a ɗauki mataki tun da ka kasance matakin da ke gare mu, ko in ce matakaman da ke gare mu na kokowa da wannan farar masassara shi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa. Kawai yadda muke nan yau Maradi, mun fara ta Gazawa bara 2023, tunda shi ne ka na baya-bayanan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na allurar farar masassara. To ka ji yadda abin yake, bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gargado duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bala to za a zabura a yi wannan rigakafi allurar rigakafi dama a kare jama'a eh wannan allurar ko wannan kuka ta muka an fara yin su ko wanda inda na zama dogon duce keta da ciro sannan aka yi gazawa to zuga munan muradi kuma insha Allah muradda ga das kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ban a lokaci ba kuma har a samu bakin balbalo duka ko wata jiha ta kasan jiha sa
wani irin rukuni ne cikin al'umma maza da mata ne yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a suke ɗaukar wannan rigakafi
yawa wannan allura ta rigakafi da za a yi ta shafi maza da mata amma kawai yanzu sai mu ɗauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara kuma bakin gwargwado wai ba wani sabon abu bane duk likitocin da ka zagaya wajen mu za ka sanu allurar ta farma da sara na mai yara ita amma sai sun kai wata tara to sai ne kinta kenan wannan kamfani sai aka ce to yanzu duk yaran sun kai wata tara gaba ɗaya ne da maraɗi da jiha Agadas a musu wannan allura amma ban da jiha Gazawa da jiha Ciro a Agadas ba don kuma nisar da an yi ta 2023 bayan yaren wata tara sai aka ce duk wani mamaluki wanda shekarunsu ba su wuce shekara 60 ba kenan har shekara 60 ya tantanta a mushi wannan allura
yau yanta za a iya cewa yana da illa
ita dai guda ce ake yi bakin gwargwado cikin rayuwa ko guda da aka muka ta kare ta insha Allah cikin rayuwa
ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi a cikin yawan ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya
eh a'a ita ma bakin gargado kawai dai da aka da kin haka ta san abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko na gane in an muku wannan allura aka masu ka guda to ta kare ta tsawon rayuwa don kinan babu wata fa'ida a ƙara kwa a shi yasa aka hidda ga gawa saboda ana nufin ba da sun samu to me yasa kuma a ga ƙara musu da an ce
wala jila kuma abu ci ba ji ya ta kashe mu
yau shine da kyau ma yau ba ka gani ba yanzu aka ta daga ta aka ta daga ta aka ta daga ta wannan kuma sai nauyi ke gare ta nauyi bisa mutanen ta kamata a
kuma da tsaya shi miliyoyi nawa ne za ta tashi kuɗaɗen
to wannan bakin gwargwado dai suna da nauyi
suna da yawa kun ji
dalilin abin da yasa aka guda kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gwargwado din da zamu ga zan kuma samu ka yanzu mun ji hamura da zamu ma mutum 5 miliyon ma san
miliyon 2
miliyon 2 da yan kaddan kenan tun da akwai ma kenan sai akai ta har miliyon 6 ko mutanen ta kamata a mana allura
wanda za su ni ka'ida wannan allura ga al'umma ko bai tun an yi ta suna samun wani canjin yanayi a cikin su lokacin da aka yi ta
ita dai fa'ida ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da fara masa sa'a bayan an yi wannan allura ka wadda wasu magani ana kasanta mutane akwai wasu ƴan abubuwa da ke iya su biyo baya ne amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da an aka mutum ita yi zazzabi ko kuma inda aka mishi ya ɗauki jiki ko kuma ya ɗan yi ja yana mishi abin nan wannan ba komai ba ne
kowa da kalli
sai kowa da jere wannan mai wucewa ne idan kuma mutum ya gaji aka wa abin ya ɗan ja shi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su tsara ga yi wannan suka ba mu tsara da
me kuke jira ga al'umma game da wannan shaushawa da tana an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin
yawa ko bangaren mu na jama'a wanda su ne suke nema kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda mu sun halura muna jira ga al'umma ya ji hammara da bakin gwargwado su kama mun duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan allura ina nemi mata tara zuwa shekara 60 bakin gwargwado mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku kawo kansu yawa sai aka ce a cikin wannan allura an keɓe mace mai ciki har ma mace mai goyo amma wadda yaronta bai kai wata tara ba don kenan duk matan su kusan suna ciki to bakin gwargwado kun san nan cikin lokaci an ɗauke shi abin ba a sana yan wasu in ta kasance na gana yara da kenan ka so soja inda za mu sauna lura ba don kuma idan an ce ka su an hita su
me ya saƙon ku na ƙarshe
saƙon na ƙarshe an ce
da
ta na gizo baka wuce ko gini a matsayin na ga kuma matsayin da nuko yake nuko a nan da ya rasu kamar ai shine na ingancewa bakin gargado mutane sun fito dafifi da wani kitiko na fitar da an musu allura ba don kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gargado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Allah ta wani sabbi Allah ta